Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Yau Talata 30 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Bayan an gabatar da ni Hawwa Abdulkarim Young Pioneer zan ci gaba da shirin. Yau ma shirin namu za ku ji tattaunawar mu wai shin zurfin koyon ilimin kwamfuta ga matan aure yana da muhimmanci. Sai Malam Ali ya zai mana bayani akan illar sinuwar iyaye da ƴaƴansu. Daga nan kuma mu saurari wakan Naza yaron zamani iyaye.
Da biya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu.
Kai sai za mu shiga fagen tattaunawar mu wanda ina tare da Malam Abdullatif da Hajiya Nana da Chairman Alhaji Papa Angola. Yanzu dai muna cikin duniyar kwamfuta da mata har ma mazan kowa na kokarin neman ilimin na'urar kwamfuta. Wai shin maza da mata za su iya yin daidaito wajen sanin na'urar kwamfuta ko koyon ilimin kwamfuta? Mu fara tattaunawar mu da Hajiya Nana. To yanzu ya kike ganin al'amarin?
Abin da yasa because yanzu nan ya bar komai na move fast kuma komai kake nema ka same shi easy ba da wani delay ba. Komai na tafiya yanda ya kamata. Ana ya kuna ko wasu ababan da zai tattare wasu hanyoyi ana using shi da yana bar kana samu komai simple da easy. Komai kuma na tafiya da kyau.
Kina gani yanzu a matsayin ki na uwa ga girki, ga kula da miji, ga kula da ƴaƴa, ga kula da gyaran daki, sannan kuma ƙara miki
zai inde kai ka schedule time ka da ayyukanka, ka schedule komai ga time da zan yi kaza, ga time da zan yi kaza, komai na need ka schedule shi baka ga tashi gaba da kai yabo shi ka schedule time kana ka make ma komai time shi time da zan yi kaza ke ga time da zan yi kaza ke ga so in kai wannan ne baka samu problem.
Malam Abdullatif kana ji abin da malama ke faɗi?
Ni kuma zanje ban yi ranye da ita ba domin so dewa in ba yi ankali ba an ba matan abubuwan da ya rinjaye su domin yadda ka fara ga shaɗin gida ga akin da ke gida so about majority of households kamar 70% suke yi a zo kuma a ce kuma za a fita waje waje ta technology ta wani business a kuma ba su wannan 50% na an ba su ma bedding dewa domin most of them ka duba waɗanda ke kokari cikin matan wannan gaskiya akwai masu kokari sosai ka duba yaran su nawa ba dewa su ba ɗan aure ba ne wannan suna an put time that's the one now amma kar a duba fiun wannan a duba kamar lalle mata ma sai su yi wannan only shi za su yi kuma su yi ka ga wani yaro ɗaya ne akwai yaro biyu akwai ma ba dewa su ba su da maza
na fahimci a kyale mata inda
inda suke ba wai abu kai da suke ba su at least must someone basic.
To akwai tambaya nan a shine yanzu ilimi yazo yara ma ko koyar da su abu she ta hanyar na'ura. Yanzu kai baka nan gida mace ya kamata ta biya ko da wutar lantarki ne ta hanyar na'ura, ya kamata ta ga wani abu na faruwa gida ta hanyar na'ura. Idan bata sani ba jira ka ne ka zo ko kuma zaka nuna mata ne.
To so she ji soji abu jiwa kace akwai basic ne su guda ma yara ka gani amma ka wasu fice it means she advanced kina advancement now a bar shi wannan batun maza da ba su kokari amma basic na aka nan ya kamata mata su samu basic domin su goda ma yara wannan ba ce ka samu ka su doki kwarai ba san ba no awa 30% 20% su iya amma basic kuma sun nan
a ni dai ina ra'ayin nana kan tana mace zance da tayi abin damuwa na ne shine ba kai ga haka ba ma ya muka kare domin kake da matan haka in dare yayi lokacin da kake son kai sunna da ita lokacin da ta duki computer ko phone tana bincike ciki ina ka gwada mata ya ka gwada maka hanyar sunna kaga bai sunnuwa a waye gari kake da matan ka lokacin da ya kamata ta baka dama ku yi fira mafi yawancin lokaci sai kaga tana kan computer ko kana tana kan phone wajen reno diya ma a waye gari ya dace a ce maimakon ta maida hankalinta kan diya yanda ya kamata sai kaga kamar an waye gari ba haka ke samu ba
it means samun iya wannan nan so shi take abin ga denying ka wasu abubuwa da gidan nan amma inda bata iya ba inda bata sani ba da wannan ta sa ko ta fit
sanin ta
ko ta saka
saninta yana da muhimmanci amma me ina so ne ta sani amma ta yake hannun da bai zama sabani ba
basic
wani mu nemi ilimi mu yi amfani da ilimin mu wanda ba zai zama sabani ta fuskar addinin mu ba mace yau mun doki wani abu da muka sa kanmu da wasu halayya da suke shi muna bar su baya amma yau ko barin mace baya cikin neman ilimi ko wani ilimi ne kusan hasara ne da ina rayi ta yi ilimin amma ta gane dokokin Allah wanda ba zai saba da ilimin da take yi ba saboda a ci gaba da rayuwa
daga fara ka ce ka ban domin ta sani nan so shi tana neman ta amma tana concentrate domin inda ta san muhimmancin abin da ta san when to go to that level ta mu da ya kamata ta je kan na'ura ne ta mu da ya kamata ta je wurinka domin ba ta san muhimmancin shi ba ba ka neman
ka shaidu komi da time shi
in ka samu abin da ba ka san muhimmancin shi ba ba ka
shaidu komi nan ga har wayo bari mu komo nan kaga matan musulmi ko mata waɗanda suka yi boko shanin su daban ne waɗannan muna kiran su I know my rights in mace ta yi boko in ba ta da karatu muhammadiyya sosai tana son ta doki bokon nan ya guide rayuwanta amma wanda take da boko take da muhammadiyya yakan yi sauki kan wanda ba ta da muhammadiyya so shi mu abinda muke kira ne mu ilmanta da diyanmu muhammadiyya da kuma ingiliziya saboda dukkan ilimi da za waye gari yana bukatun muna ko ina batun ilimi da muke na batun na'ura mace inda namiji ya kai cikin wannan ilimi mace ma ya kamata ta kai ko ta wuce wajen
ba masu malum ba waɗanda suka samu ilimin na addinin matan ma ba su wa ka je gidan su ka ga yadda suke addinin tafiya da maza su yaran su
ai wannan maza ma suna da nasu
yana bidan ya nuna wato duk abin da yayi yawa yana kawo
mushkila wannan ga to me ka abin tare na mutu tunda equality da mai 50-50 not at all Messi yeah farmer I mean the first I've been a farmer I've been da gida an bashi one bed ya raya kai namijin ka wurin abincin ka ka ta sauje kuma abinki kuma ta kai maka doki girma ka
kin ga wani son Abdul Latif ya sani zamanin ga da muke ciki mafi yawancin maza muna cucin matan mukan hana su wasu hakokinsu da ya kamata mu ba su misali da yake zaunin ga lokacin da bai aure matan shi ba in an gayyace shi wajen party ko in yana so ya fita da ita da ta restaurant zai kaita da yawanci ana yin haka domin lokacin yana marmarinta da ya auro ta ya kawo gida yau ta hayyafa mishi da ya biyu uku lokacin nan nan gayyace shi wani wuri ma ba zai je da shi ba ba zai je da ita ba sa'annan ma bai kaita irin restaurant din da ya saba kaita a ji a ci a sha irin kan da ake bai kaita saboda me yana ganin kamar yanzu ba ita ba na fita bane ko ba haka nan ba sai shi mu yanzu haka in ga duba kuma barin zo har wa yau abinda nake so ka gane a waye gari yau maganar nake so ga maka yau da muke zaune ga mata da yawa wallahi tallahi suke ciyar da gidajen
farko dadin
Let me see, don't know how much it courage can fund you for Saha. One and Zaman, Mata Adunia, the Mukusa rubber beau. A cikin population duniya gabaki daya kuma kadan ke amfani da na'urar fasaha
nace ba ya kamata mata su yi amfani da na'ura yau abin da ya kamata su yi su ji tsoron Allah cikin abin da za su yi duka a waye gari abin da nake son ki sani zamanin ga mafi yawancin mata su ne waɗanda suke hidiman gida mafi yawancin mata su aka bar musu wahala yau mace ma miji dai rasu ya bar diya ina hannunta dangi ma ba su kulawa da diyan miji yaran da aka bar mata in dai namijin ko ya mutu ya bar gado yanzu gado da haifa dan shi kan haka amma in mace nan ta kimsa kanta ta san abin da ya kamata kaman na'urar ga cutan ta ma zai wuya
ba za a iya cutar da
ita
saboda ta yi ta aika yi mai
ta
yi ta hau kan
a tuci na mace a tuci na mace ba su ilimi
inda ai maganan ga sauki ne
dole ne mace ta
koma yau har wa yau
dole ne
mafi yawancin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ne daga nana Aisha ko ba haka ba saboda shi kuma an ce uwa ita ce makarantar farko
kana kira ga mata su
ina kira ga mata in sun yi kwana ne su tashi su koyi hatta tuka jirgin sama wallahi su je su koyi kuma in bayan ma tuka jirgin sama akwai wani abin da ya kamata su yi domin lokacin gaba lokacin kwana bane in kun yadda mata aka bar ku baya wato za ku ku doko wani abu ne amma ku ƴan gaba kuke addinin kuma bai bar ku baya baka ku yadda a doki wani roman duniya a ce a matan suka yi ilimi amma bilshar in kika ilimi na na'ura yanda ya kamata
komi ba haka gama taurari
ko idan mace ta yi karatu ba ta hada mijinta komi
a kai so na
ai da bai hada ta hada mijinta wannan sai ta yi karatu shi ne ba
saboda shi muke kiran iyaye mata gidana ku wallahi ba ku ba gida ku maida hankali kan karatun muhammadiya na diyanku kuma sa hankali kam karatu na ingiliziya in mace ta samu muhammadiya ta samu ingilishiya rayuwanta yayi mata sauki saboda ta yi biyayyan aure kuma ta yi biyayya ga iyayenta yanda ake so an dace
to tunda ka ce mata in ba ku ba gida kasa kamar maza kuma in ba ku ba waje kaga sauki gida ita ne ke gida ba a je waje kuma ita nawa ne wajen a bar ma maza gida naki ne in baki ba gida amma mazan in baka ba waje so shi cewa in a ce ya mai dakin ka na ta yin daki mai gida kuma naka yin gida yanda Allah ya aje shi rabin kenan
an tashi zamani mai daki wai ta daki nata ne billahi lazi
ka daki
garin ma
ka saki abin alaji
garin ma nata ne ba daki ba ma
daki ka saki abin
siya ko
daki shi abin kenan
waje ma nata ne
wajen neman ilimi ku maida hankali yau wajen batun na'urar da ku bari diyan ku su yi digirori
wa equality ya wajen equality na aka je 20-80 equality
ne. 70-30
equality
ne. Equality da nake zaune, wallahi in mata na ko diyana mace, da ta yi 60-40 ma na tabbatar daidai ne. Domin mata suna da tausayi ya fi maza.
Ta jama'a nan muka kawo karshenmu kamar yadda kuka ji.
Shiri na yau da gobe. Muliya America kenan mai gidan mai taba gurmi
bayan wannan tattaunawar mu musawari Malam Ali mai wayar da kan matasa game da illar shan miyagun kwayoyi inda yake bayani akan illar da ke cikin sinuwar da iyaye ke yi wa ƴaƴansu
kuma yawanci muna ga da iyayen mu mata zagi kin cidu cegiya sinan na cegiya masiyaciya zagi bakin uwa dafi ne cegiya yau cegiya gobe cegiya tun tana shekara guda kina cegiya ta kai shekara 15 tare cegiya shekara na shekara 15 yau yariya ta zo tana shekantakawa zaki ga yama kin manta keke ce mata cegiya duba wallahi kina wasa da ni kin ganin nan kawai magana ne wo ko baki fadi abinda zaki ganin ba to rana guda kin ganin wa zai gani wannan lokacin ke uwan ba idan ba shi yasa yawanci iyaye mu an rayya bata a ringa sanin me ake ga yama yara bakin uwa dafi ne ya miki kaman kina yi ne just for nothing amma shi ga yaro yazo yana wani rayuwa karshe a ce wai iskoki kin manta kuma ke kin sine mata tun tana shekara 5 hatta kai shekara 20 tare sine wannan duka tun shekara 5 shekara 15 kina ce mata shegiya a rana daya shegiya nawa kike ga yama diyanki tun tana shekara 10 har yau ta kai shekara 20 a rana daya shegiya so nawa kike fadi times shekara 10 shei yau tana abu yana baki mamaki a'a kin tara mata shigantakan yasa yanzu shi kike gani zaki fara yariyan ga na rasa kanta ko iskoki ne wanga ya fito wai ba ta yadda a'a kin tara mata manyan aljannan dai ku shegiya masiyaciya kin ci babanki kin ci manki kin ci kazanki yayi kazanki wallahi kike wasa da ni ba ki ganin alheri wo wallahi kaman wasa kike kai kina magana amma wallahi alazim bakin uwa bala'i ne in ranki ya bata kake saurin zagin yariya. I kokari ki ba kake hankuri. Kake aibatar da ta ba kake hankuri har hankalinki ya kwanta. Sheki ajiye ta. Ki bari ta san abinda ta yin nan. Laifi ne kaza 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 kake yi kuma next time kaza next time don wallahi yanki kai kuma na bata miki ranki na bata miki ranki ni kuma ban so ina bata miki rai kin san yanda ni da ke muke ki doke ta da fira yake ne amma shi ke mata fira kaman abuya da yawancin diyan mu mata kusan kaman abuyoyin iyayen su suke mata iyayen mu mata suke don kaga inda kanuwan gana da kanni na suke da mana kaman abuyoyi suke fira tare shi gara ma kai namiji lallashi an kare ma kake ji amma yawancin mata zaki ga kaman kanuwan mu in manta ne amma kaman kanuwan ta
ba mu da yanzu yara kanana kuna da diya manya
to wani ka ta yi oh wallahi ma na haihu shekara na 17 tukun na haifu wanda ya fi shekara 17 ta samu shekara
30
diyanta na wuce kin gani ko shi yasa this kind of abubuwan da ya kamata iyaye mu sani kuma in kana uba ka tabbatar da ka shigo gida kamin yaran ka su yi bacci menene wannan sirrin dake wurin ka iya kai fira da yaran ka ka san yanayin da suka shiga cikin wannan yanayi yau nan gaba daya kin je makaranta ka je school ya aka yi me aka koyi kai da wa kuka fita yau kai da wa kuka ci abinci akwai wani firan she in ka tambaya zaka yana gaya maka ma wasu maganganun iya fara gaya maka daga wurin zaka ringa tsakalo abinda yaro ke gaya maka ai wanga abinda ya fadin ga ba daidai bane she kai gyara abinda ya fadin ga daidai ne she ka dawo man da shi haka ake sani me yaran mu ke ciki akwai baban da kamin zo yaran shi sun yi bacci kamin ya fita gida kuma ba su tashi kwana ba saboda Allah da Allah matanka mai kasuwanci ne kana gode ita zata zama ta yi wanga abubuwan ga duka ta gaji wani rule kake play ganin cewa akwai uban da bai san birthday din shi ba ka tambaye shi date of birth din shi wallahi bai sani ba akwai uban da bai san class din da diyan shi take shi dai ya ce miki oh tana JSS oh school kaza take zuwa amma wallahi bai ga miki wani class take yau aka da nake miki magana ga su mogeli na karamin mai shekara 10 dan zazzabi tai daga school da rai ta aka call una me yasa aka call una an san irin kafan da nake kaiwa su Alhaji yariyar nan mun ga jikinta ya danyi zafi ko ka zo ka jira ta gida ban kai 5 minutes ba she ga ni cikin shows them who my children are ya halaka ni da yara na suke in ji ka shigo gida wuri na baki taba ga yara na sakar gida 24 hours suna daki saboda irin halakan da nake build tare da su ban taba dokan phone da ni nake use isa mai lock ba yara na use phone una me suke yi da shi oh dada an ce mu sai tabu sai cin gani menene zo ki yin gani ina monitor me ake yi aka suka doki phone din mu tana monitor me ake search haka ake zama da yaro bari ya feel like home bari yaro ya san yana gida kai ka bari yaro kullun waje yafi mai gida yanzu yaro ya zo da yake phone aje min phone una yaran banza da shegantaka kuma ya kamata ya maybe research like killer assignment ne yanzu ba waje zai je da mi phone ba yau yayi gobe yayi GB yayi yanzu yazo ba ruwan shi ma da phone din ka da yazo kai ina yariyan ga tabi ne oh wai ta je ta karbi phone din abuyanta daga wurin kasan me za sai ci baka san abin da za sai ci ba shi zai ga kamar ni daki na ina da wifi wanda every month nake biya I'm just trying to make sure kamar na kam hankalin yara na tare da ni ko da yaushe ni da su shi yasa yara na haka mata ne amma kowanne firan su babban cikin su sha hudu amma firan da ban sani ba komai suke yi na sani taba yadda bukatun su da bai fin karfi na ke yi musu in kuma zai fi karfi na sai ne nake fira da su haka ya kamata iyaye da yawa mu ringa yi
to Malam Ali mun gode kwarai da gaske da wannan bayani yanzu kuma musawar wakan naza yaron zamani wanda ya mata suna da iyaye
yafe madanki ko kuma dan ya halaka ya lalace ka muta ciwon da babu waraka abin da kika min bazan in yafi yanki ba kin dauki ciki na ba wanda bai ga wahalanki ba bayan wata tara kika haife ni kika rene ni garin da fanku ba wanda bai ga kokarin ki ba lokaci yayi da zan share miki hawaye wai te maka miki da ke da abba da kawaye wai burin ki kika nayi aure to gashi nayi aure iko Allah shekaran ga zan samu tagwaye mam yo gani kasa mama I'm sorry na sake shi yasa don Allah kake worry kiki bata ranki mama zurun ku mi danki koda bayan ranki want to I'll tell you your story lebeji mama ki yafi baba ka yafi iyaye a yafi lifi da na buku ku yafi mama ki yafi baba ka yafi iyaye a yafi lifi da na buku ku yafi make a da ubana amma ban dau halinsa ba yawan karatu alqur'ani ni ban ga irinsa ba imami mai kyauta da sallah san ban ga kamar sa ba ban san ko ya san kasance banda ban zama dan sa ba shi ya kama haduna ya kai ni madarasa madarasa daga ya sa lokacin kai na tabbata tabbata an san sama babban malami in yi boko in zama injiniya ko kuma professor duka ban yi ba ya aje ni ya bani nasiha duka ban ji ba ya ki ya she ni duniya san ban ki yayi ba yayi ya gudgudun sa ni ne ban saurari ba ban saurari ba yau gani kasa baba I'm sorry na sake shi yasa don Allah kanka worry kada ka bata ranka baba rungumi dan ka koda bayan ranka wanti I will tell your story baba ki yafi baba ka yafi yayi ayafi living na muku ku yafi mama ki yafi baba ka yafi yayi ayafi living na muku ku yafi sama mawaki ba na sani kaddara ya kamata musulmi duka ya sani rayuwa ta ta kasance yanda Allah ya nufa ku yi min addu'a shi zai zama mai sanin rufa mama na roke ki don Allah ki daina kuka hawayen ki yana sa suciya ta na suka kai da baba zan kai ku haji in kina muku mashi in sai muku Rolls Royce kuna ta tuka abokai mu girmama iyaye tun suna raye kada mu sa suna hawaye mu zama yaya na gari babu shaye shaye mu zauna da su mu so su babu shaye shaye da iyayen su ba suna Allah jikan su rahama da hasken kabari Allah ya ba su mu da namu ke raye to mu musu da dabi bashin musu biyayya wallahi yana da hadari mama ki yafi baba ka yafi iyaye a yafi living da namu ku yafi
to bayan wakan kuma yanzu zamu tattauna da shahararre kuma ƙwararren masanin harkokin tsaro wanda ya yawo kasashe da ake tashin hankali sama da 70 zan so ka gabatar min da kanka da wa nake magana
kai da ambassador Rashid Saidu Inusa kuke magana to ni ambassador Rashid Saidu Inusa ni ne na zama former director general na shugabanni director general na intelligence na Ghana na zuwa kasan waje na kuma na shugabanni director intelligence kasan Ghana to shi anka ce kasan Ghana a ce musulmi ni ne musulmi na farko ni ne mutum tudu na farko da ya wanda samu wannan makami biyu in external intelligence ba musulmi ba mutum tudu da ya ci gaba ya zama yayin ta shugaba external intelligence internal intelligence shine research department internal intelligence shine BNI daga BNI an samu kanin tudu sun ci gaba amma musulmi ne farko daga an kace cikin kasan Ghana musulmin da ya ci gaba ya kama external da internal ya ci gaban kasan Ghana to she ni she mu gode ma Allah
kafin mu zo batun abinda experience din ka outside the matching gida menene wannan season
to CISA is Center for Intelligence and Security Analysis CISA Ghana mun yi da mu ci gaba da shanin intelligence don saboda na aiki cikin intelligence 40 years da shi na duba kamar yanzu na huta zo gida to ba hutu cikin intelligence don ka duba irin lamari da zanga-zangan da ke tafiya cikin region mu ba hutu don shi na doki wannan experience na doki taimake aikin kasa
don shi wanda kai ma da zaka bawo al'umman kasa
na feedback all the experience don na aiki intelligence service na aiki kasan waje 31 years na aiki cikin Ghana don shi
da ka kafa wannan abin shekara no
eh wannan 2019 muka kafa to kasan after that da na retire na yi wannan to she covid ya zo to cikin covid 2021 na kasan waje to yanzu ne na komo 2022 muka fara mure muna da kadan to cikin shekaran ga don muna aiki da yawa muna vetting muna political risk analysis country risk analysis to duka dai ana yi aiki dai ana ba kasan waje she muka ce no to yanzu muka mu taimaki garin mu to taimakan garin mu cin January mun fara actively muna ba training dai as character da mutane su gan abubuwa cikin intelligence security
no ka tabo batun social media yan jaridun da ba biyan su da kyau da abubuwa ne da dama ni wanda yafi jan hankali na shine yan social media ka ce yanzu yan tourist ma suna da social media handles ya zamu mu gani ya zamu mu protect kanmu ya zamu kare kanmu da wannan
ai shi yasa mu sisa muke nan sister muna nan mu ba ku training training zai waye muku ku gane kamar muka je nan ga ya kawo damuwa don social media shi suke doka suke ruda ana ruda mutanen mu kamar kai da kazo in kazo ISIS ko janim ko wanga wannan ko amfani ka samu kudi ka samu lada ka samu aljanna
mutum ya sama bibiyan kai matafiyan ka kan social media sai su approach
su approaching ka a ce maka kaman kazo for instance addini muna gwada kaman kai ka aifu kai ka aure fudu su sun ce maka kaman kazo kana da mata da yawa abin da yasa kenan kaga suna kama mata suna kai su suna musu abinci kuma suna auren su duka dai a ji dadi ana aiki ana sha'awa mutane dushi ana sa mutane dufu to shi social media na da kyau at the same time kuma ana use wannan ana akwai wani mushkila ciki ya kamata kowa ya gane amma ba kai ka gane in ba ka da karatu ba kai ka gane in ba an karatar da ka ba ba kai ka gane in ba ka san lamarin na tafiya ba to abin da yasa kenan
wani bangare yana bukatar ka zo ka zamna a karantar da kai saboda yanda zaka fahimci yanda zaka tafiya a social media to mu zo bangaren shekaran zabe shekaran nan mu duka mun san gane na zabe amma kina ji ana wani kana ji ana wani magana kamar to shekaran ga zaben gari yayi karfiwo ganin ko bamu san ma yanda ake tashin bombo ba kana gani akwai wani barazana ciki ko dai fada ne namu da muka saba
fada ne namu don saboda kowani zabe na da karfi kowani zabe tunda mun ka yi independence har yau kowani zabe na da karfi don shi zabe ne don is competition competition kuma kowa zai shiga wannan competition dole ya kamata ya yi shi ne kanshi don wanga ya ce ni na ci wanga ya ce na ci wanga na ci don shi a daidai wadannan zanga zanga ako karfi don shi ba na this year kade ba to this year ne don saboda wanga ya ce kana ta kosaje shekara ta kosaje wanga shekara ta kosaje to yanzu dai wanga ya ce kamar okay na yi shekara ta kosaje amma na je gaba shi wanga ya ce no kai shekara ta kosaje ta mun kai akai mu sauran namu don shi duka dai fadi fadi ne amma ni na yi imani tunda muna garin ga mu ba Allah ba amma ba wani tashi hankali kwanci hankali ya zo gana kuma akwadata ya zo gana duka ne dai mu da kanmu mu roki Allah kuma mu gode ma Allah da garin da muke don gana ne gari wadata gari mai amfani kuma gari ne kagan ana tausayin Allah ana bautan Allah ana tausayi
muzo experience ka da ka tafi ka taba gani mu dai ba mu taba gani yaki ba saboda haifaffun gane ya lamarin yake da gane idan zaka bambanta ko zaka compare
zaka compare shine yake ga muku an ka ce garin kwanci hankali garin wadata shine gana don gana wani bai son
duniya ko dai Africa
duk duniya ma duk duniya don ina je gara wurare garuka garuka inda Bature ya ce 75 countries in the world
75 countries
in the world cikin duniya to shi na ga abubuwa na ga duniya in ka je ana so yaki ka je wuri kamar Haiti first state ka ga yanda wurin yake ka ga kamar gari mutum ka bata garinka to baka da wurin bi
kaga Haiti garin da ya filalacewa
ne lalace duniya yanzu haka ka gani ko don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri ko mu san kaman gane ne garin mu kuma garin wadata garin kwanci hankali don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri mu ci gaba da lamarin cikin garin to muka yi hankuri an da kuwa kuwa oh tashi hankali amma komai bai zuwa kullu haka ake yi ba in kowa ya ka tambaya kowa an ce kaman zaben gade ya ko karfi zaben ga yin fada amma kaga eventually ba wani je fito zai wani fada
ana muka kawo karshen shirin mu na yau sai sabon mako idan Allah ya kai mu ni Hawa Abdulkarim Yofaniya ce da gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya
to masu sauraron mu anan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar mu Hawa Abdulkarim da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗan Sadullah Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta san yau da gobe shirin su DOA ba sa daina ba masu share.